Irin hayaniyar da ta barke kenan tsakanin wakilan jam'iyyu masu mulki da na jam'iyyun kawancan adawa a yayin taron majalisar CNDP mai alhakin tantauna rigingimin siyasar kasar Niger. A wannan haduwa ta yammacin Talata, batutuwa hudu ne ke kan teburin shawara, sai dai maganar sake duba tsarin jadawalin zaɓe ita ta mamaye wannan tantaunawa, inda aka shafe awayi uku ana zazzafar muhawara tsakanin bangarorin siyasar biyu. Su da 'yan adawa da ke bukatar ayyuwa ajandar zaben gyaran fuska suna zargin masu linjaye da laifin kama karya a kan wannan batu, kamar yadda Sabo Saidu na jam'iyyar MDC Yarda ta bangaren adawa ke cewa.
Waɗanda ke da iko sun taho bisa kan cewa ko da wace ta za su tilasta muna mu ɗoki nasu ajanda. Sannan ku a CNDP ba haka aka yi ba. Suna son su ɗoki wani iko wanda ba su da shi. Banga abin da ya saba ce zaben kananan hukumomi wanda an ka saba yi kakin ai zabe na kasa a ce o yanzu ba za a yin su ba sai an yi zaben shugaban kasa da duk
ana su bangare jam'iyyun kawancen da ke mulki su musanta wannan zargi domin a cewar Yahaya Abdu na jam'iyyar PNA al'umma haddasa cijewar al'amuran shirye-shiryen zabe shine gurin 'yan adawa
saura wata 5 duka ma wannan mandakin na shugaban kasa ya kare kai kana ganin cikin wa'adin ga nasa 5 ana iya ai zaben shugaban kasa ana iya ai zaben ƴan majalisa kuma a koma ai zaben kankanin hukumomi kuma sun san ba ta yi ba komai bace adawa kitace abin ya chakulis
to sai dai shugaban jam'iyyar model ma'aikata ta gungun jam'iyyun da ke mulkin Niger Alhaji Tahiru Gimba na mai ganin idan kusu da sata to dodawa ma da wari
in ta kai wurin zabe mulki ne ba mai tsaya a yi hisbillahi da kyan adawar da kyan majoritikin duk masu laifi ne fanga muka kowa har gani labe-laben da yake yi ya sagar zai ya tsere wancan to shi kuma wannan ba shi bane ke gani jargaba in ka tsaya hisbillahi abin bai da wuya minti biyu an shirya amma bai yiwa a ce ai ta kwalo-kwalo wanga shi gabas wanga shi yamma wanga shi kudu wanga shi wane ne
yanzu dai ana iya cewa kallo ya koma wajen hukumar zabe ta kasa wacce dokokin zaben Niger suka baiwa wuka da nama akan dukkan wasu batutuwan da suka jibanci shirye zabubbuka a jamhuriyar Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.